bayan tabbatar da cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai sake tsayawa takarar shugabancin Najeriya a shekarar 2019 mai zuwa na ci gaba da daukar hankulan yan Najeriya musamman ma a yankin Niger Delta mai arzikin mai ga ra'ayoyin yan yankin.
My name is Mr. Alabo. Buhari has done nothing. In fact, the whole Federal Republic of Nigeria, I don't think he except for themselves.
Wannan yana cewa ne sunana Musa Alabo. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bai tsina nawa yankin Niger Delta komai ba a tsawon shekaru uku da yayi yana mulki, kuma bana tsammanin yayi wani abin a zo a gani a fadin kasar ta Najeriya. Saboda haka idan bai yi wa al'umma komai ba, ba za a yi tsammanin jama'a za su zaɓe shi ba a zaɓuɓɓukan gama gari na shekara ta 2019. Wannan ɗan jihar Rivers ne da ke da suna Bari ya ce,
"I'm asking the president not to contest because of issues of not about poor performance but really about his poor health over the time." So Nigerians are lucky.
Yana cewa ne ra'ayina bana goyon bayan sake tsayawar takarar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a karo na biyu a zaɓen shekara ta 2019 mai zuwa. Ba wai ina faɗar wannan ba saboda shugaban ƙasar bai tsina nawa ko kuma bai gudanar da wasu ayyukan a zo a gani ba a yankinmu. A'a, ina faɗar haka ne saboda lafiyarsa. Ni dai ana wa ra'ayi shugaban ya koma ya ci gaba da neman lafiyarsa. Shi kuwa wannan da ke da suna Akim ya ce,
"What are you saying? The man is a good man, but his cabinet is a major problem. The president, as the incumbent president, he has a chance to win the game."
Yana cewa ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari mutumin kirki ne, sai dai kuma ba nan gizo ke saka ba, saboda mukarabansa suke kawo koma baya ga tafiyar da mulkinsa a fadin kasar ta Najeriya. Kuma matsayinsa na shugaban kasa, yana da damar sake lashe zaben shekara ta 2019. Ita kuwa wannan da ke da suna Tani Buwa ta ce,
"My own reaction in 2019 election, except President Buhari make a change because we are suffering in Nigeria."
Tana cewa ne a nawa ra'ayi zan zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a zaɓen shekara ta 2019 idan har yayi abin a zo a gani. Saboda jama'a suna cikin mawuyacin hali a fadin kasar ta Najeriya. Tabbas idan shugaba Buhari ya canza, zan zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa.
If he make a change, I can vote him.
Sai kuma a baya kamin bayyana aniyarsa ta tsayawa takara, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, mutane da dama na ta kira gare shi da kada ya tsaya takarar ta shekara ta 2019. Daga cikinsu kuwa har da tsohon shugaban ƙasar Najeriya Cin Olusegun Obasanjo, Lamido Abubakar Sokoto. Muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.